recording. Isn't love a strange thing? When you first fall in love with someone, you just wanna tell the world about them. Then after a little while, you just wanna be alone with them. Feels like I've been on the cuff for so long. Been waiting to see what's on the other side of the door. I don't wanna be too hard, but there were days when I was pretty sore. It felt like I needed so much to get back up, to start over again. Those days are gone and I'm already losing all my skin. So I think I'll wait until the weekend, until I know everything feels alright. Right. Isn't love a strange thing? When you first fall in love with someone, you just wanna tell the world about them. Then after a little while, you just wanna be alone with them. It's enough to keep the seatbelt on. Not even touching each other just yet. My heart is racing faster than I can even feel my heartbeat. The idea of being together is giving me some crazy thoughts. Da 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 da